Rundunar sojin ta ce ta gano gawar janar din ne a wata rijiya a ƙauyen Gushwet da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau. Gano gawar janar alkali ya biyo bayan binciken ƙwaƙwaf ne da sojojin suka fara daga wani tafki a yankin Duradu bayan an sanya kwamiti don gudanar da binciken janar din da ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa Bauchi daga Abuja a ranar 3 ga watan Satumban wannan shekara. Garisun komanda na runduna ta uku da ke nan Jos, Brigadier Janar Umar Muhammad, ya ce tun farko an ba su umarni ne su gano motar janar alkali, su kuma nemo janar din ko a mace ko a raye, su kuma gano waɗanda suka aikata laifin don hukunta su. Brigadier Janar Umar Muhammad, wanda ya bayyana gamsuwa da nasarar da suka samu, ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka kama da ya ƙware wajen haƙar gawa da wasu mutanen da suka kama su ne suka kai su inda suka sami gawar Janar Idris Alkali.
He was actually relocated into an abandoned well.
Ya ce tun farko an binne gawar Janar Alkali ne a wani kabari mara zurfi kafin aka sake canza masa wuri zuwa wata rijiya da ba a amfani da ita.
We came here this morning, we changed the water. We have been able to salvage the remains of General Gali.
Yace mun zo da safiyar yau muka kuma janye ruwan rijiyar kafin muka tsamo gawar janar alkali. Brigadier Janar Muhammad yace za su ci gaba da bincike har sai sun gano komai game da yadda lamarin ya auku.
Whoever is involved in this serious act will not go unpunished.
Yace abin da ya rage shine duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikan, ina tabbatar muku ko shi wane ne, ko me matsayinsa, sai an hukunta shi. A gefe guda kuwa na nemi jin ta bakin lauyan da ke kare al'umman da ake zaton lamarin ya auku a yankin su ne, Barrister Godfrey Matthew, wanda ya shaida mun cewa suna buƙatar hukumar 'yan sanda ne ta gudanar da binciken kamar yadda dokar ƙasa ta ayyana.
A ainihin doka, inda sojoji suna yi wannan abubuwa bai kamata ba, muna kara insisting da cewa su yi wannan binciken nan su bama polisawa ko kuma su haɗa musu da polisawa. Ƙauyukan da an sami kabari da inda an sami rijiya, duka wannan ƙauyukan mutane ba su iya zama, suna tsoro because ana ataki nasu da kuma sojoji sun ga sojoji suna guduwa wurin. To abin mamaki ne kuma da abin shakka ne a zo a ce da cewa sojoji sun samu wannan. Wani abin da jama'a su sani kuma da cewa shi ne da cewa wannan gawan ba su ne za su confirm da cewa wai wannan gawan shi marigayi janar alkali ba. In an samu irin wannan abin a dokan, they have to come with an expert, wato gwani kenan, a yi bincike a san ainihin jikin shi marigayi alkali ne. Asibiti za ta gaya da cewa jinin shi ne mene ne nashi, duka kafin a je court a je a samu da cewa an samu shi ne. Na abin an samu an tabbata shi ne, wani abu ne kuma a doka a san da cewa mutanen garin ne sun kashe ko wani daban ne. Ba mu a supporting illegality ko wani ya kashe wani a Nigeria ko a Plateau. Gwamnatin Najeriya ta duba wannan abin da ke muna abokansu, gwamnati ta duba su haɗa mu da polisawa, a kawo if possible ma private investigators, if possible even international investigators, su zo su haɗa mu su yi wannan abin. Amma wanda su kaɗai suke ta yin nan gaskiya ba zai taimaka ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Hukun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin hutu. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci, ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka, masu cin mutum hannaman ai har ƙarfe ji sai sun tare, Allah ba maza kuma sa'a.